Rahotanni na cewa gwamnatin jihar Adamawa ta hana kafa alunan tallata takarar gwamnan jihar Gombe a wasu wuraren hada-hada jama'a. Batun da yanzu ke ci gaba da jace-ce kuce a ciki da ma wajen jihar Adamawa. Shi dai gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo na mako cikin waɗanda suka nuna sha'awa su na tsayawa takarar shugaban ƙasa yana jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2019. Kuma wannan umarni na cire aluna da mahotunan gwamnan na kukun shine a cikin wata wasiƙa da hukumar kula da birane ta jihar wato Adamawa State Urban Planning ta aikewa ofishin kamfen na Dankwambo. To sai dai kuma wannan umarni tuni ma ja martani mai gautsi daga magoya bayan gwamnan jihar Gombe da ke cikin jam'iyyar PDP inda suke zargin ma da walakin wai goro a miya. Alhaji Halilu Hammanjo da Gire kusa ne ma jam'iyyar ta PDP a Adamawa na ku cikin magoya bayan gwamnan jihar Gombe yace tun farko ma sai da suka nemi izini tare ku da bin dukkanin kudaden da suka kamata a biya wa hukuma. To kuma sai ga sako da gwamnatin jihar inda ku ta bada umarnin da cire aluna da mahotunan Dankwambo.
Aka bi dukkan ka'idoji, aka je hukumar nan da ake biyan kuɗi, ma'ana hukumar nan ta raya birane, urban planning, an je an biya kuɗi, suka nemi kuɗi a biya 1 million, an biya 1 million, an gama komai har an zama an saka hotonsa a sama, wanda ya zama duk inda ka kula za ka ga hoto. Sai ga doka daga ofin sakataren gwamnatin jihar Adamawa zuwa ga general manager na wannan hukuma cewa wannan biya da aka ce a biya na 1 million an janye, kuma an ba da leta a rubuce cewa a je a cire wannan hoto na talban Gombe, gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dankwambo. Wannan ya sa muka duba wannan ba demokradiyya bace, wannan kuma babu adalci a ciki, domin ba yana jam'iyyar APC bane, kuma shi ma gwamna ne a wata jiha.
Me yasa mai kuke tunani yasa ita gwamnati kamar da kuke zargin kanta ta bada wannan umarni kada ciya a sa hoton sa a nan?
To na farko zai yi shi gwamnan jihar Adamawa yana da wani manufa na musamman.
Kawo yanzu duba ƙarin ji daga bakin shugaban hukumar raya birane na jihar Adamawa ko abun ya ci tura. To sai dai kuma kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ya kuma bayyana dalilan ɗaukan wannan mataki.
Suka je suka makala hotunansa, basu tuntubi hukuma ba, basu bincika ba, allunan hotunan nan kuma billboard din nan akwai hukuma ta raya birane wato urban planning wadda ke kula da wannan, akwai kuma kudaden shiga da ake biya, basu yi magana da kowa ba, basu biya wa'annan kudaden ba, hatta wadda suka kafa wannan allon ma basu tuntube su sun ji yaya me suke ciki ba, tunda dai karfin nasu ne ai za a sa hoton wani akai, ai su ma ya kamata dai a biya su wani abu. To basu yi wannan ba, gaba ɗaya suka karbi kudi a wajen Dankwambo suka zo nan suka makala wannan abin. To hukuma sai ta jawo hankalin su cewa ya kamata su biya wani abu.
Haka na kuma kwamishinan ya ma ku kai zargin cewa gwamnatin jihar Adamawa na kumara wa ɗan takarar PDP baya, da hakan ko yasa aka hana kafa allon tallan Dankwambo.
Wannan mu namu gwamnatin nan, gwamnatin mu ta APC ce, gwamnatin mu mun yi taro ɗaya guda wajen biyar ko shida, inda muka nana ta cewa ba mu da wani ɗan takara na shugaban ƙasar Najeriya banda Muhammadu Buhari.
Jihar Adamawa dai ita ce ma jihar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya fito, wanda shi ma ya aina aniyarsa na tsayawa takara irin jam'iyyar PDP. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da jam'iyyar ta PDP ke ma shirin gudanar da wani babban taro na jihohin Arewa maso gabas a wannan Asabar. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.